fafatawa gasarin zara zumunci tsakanin kasa da kasa don shirye-shiryen fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda za a yi a kasar Rasha shekara ta 2018 inda ya rage watanni kufacal a fara gasar kungiyoyi da dama na kasashe daban-daban kama daga nahiyar Turai zuwa yankin Afirka da Asia suna nan suna ci gaba da gwajin 'yan wasansu wajen fafatawa a wasan sada zumunci kafin wasan. A jiya kungiyar kwallon kafa ta South Africa ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Angola da kwallo 5-3 daga bugun da kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan kunnan doki 1-1. Kasar Jordan kuwa ta doki Kuwait ne da kwallo 1 mai ban kaushi. Qatar ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Iraq da kwallo 3-2. Kungiyar kwallon kafa ta Zambia ta sha kashi ko kuma ta samu nasara hannun akan Zimbabwe da kwallo 5-4 a bugun da kai sai mai tsaron gida bayan sun tashi can jaras 2-2 a wasan. Kasar Togo kuwa sun sulhuta 0-0 ne babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Madagascar. A yau kuma kasar Bahrain da saba tare kungiyar kwallon kafa ta Palestine. Kungiyar kwallon kafa ta United Arab Emirates kuwa za su saba tare kungiyar kwallon kafa ta Slovakia ne sai Philippines na tare da ce kungiyar kwallon kafa ta Thailand za su saba tare kungiyar kwallon kafa ta Gabon. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Malaysia za su saba tare kungiyar kwallon kafa ta Mongolia, kungiyar kwallon kafa ta Malta za su saba tare kungiyar kwallon kafa ta Luxembourg. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Faroe Islands za su saba tare da Latvia ne sai kungiyar kwallon kafa ta Algeria za su saba tare da Tanzania. Denmark za su saba tare kungiyar kwallon kafa ta Panama inda aka fara wasan tun daga misalin karfe 10 na safiyar yau din nan. Wannan wasan kuma za a buga shi musamman na Denmark za a buga shi zuwa har karfe 8 na dare agogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. Idan muka dawo wannan nahiyar Afirka kuwa a nahiyar Afirka da mu leka kasar Sudan ne inda aka kori tsohon dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta tawagar Nigeria mai suna Emmanuel Akinmunike a matsayin kocin kungiyar kwallon kafa ta Al Khartoum SC dake can kasar Sudan din sakamakon rashin tafuka wani abin kirki da ya gaza yi a kungiyar tun bayan zuwansa kungiyar. Amunike wanda ya tsohon manaja ne na 'yan kasa da shekara 20 na tarayyar Nigeria ya koma kungiyar kwallon kafa ta Al Khartoum ne a matsayin mai horarwa a shekara ta 2017 a watan Nuwamba inda suka yi yarjejeniyar kwantirakin shekara ɗaya tak inda ya fara samun nasara a wasannin gwaji da suka yi kafin fara league na kasar Sudan. Daga bisani ya gaza samun nasara akan wa'insu wasannin inda ya buga wasanni 8 a kungiyar a bangaren league din kasar Sudan din yana da maki 18 mai ajiye ne kungiyar kwallon kafa ta Al Khartoum ta ba da sanarwar sallaman dan wasan. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin yoyi huta lafiya.